Fuskarkiya kullum haske take, kamar hasken rana. My baby, ki yi murmushi, don na san ba kya fishi, kuma na san ba kya raini. Yarinya mai kyawun gani, zai iya aiwatar da komai don ke. Oh, musamman in kika bin kalamai masu sanyaya zuciya. Mota ta gida a kullum bani da buɗin saurare.